Hello, aku nama the top 10.
Yeah, yeah.
Get down with the top 10. Get down with the top 10.
No missy, yeah.
Sa papa.
No missing, no missy, yeah.
Sa papa. Get down with the top 10. Get down with the top 10.
No missy, yeah.
Sa papa.
No missing, no missy, yeah.
Sa papa. Sa papa. Sa papa. Sa papa.
No missing, no missy, yeah.
Sa papa.
Okay, so this is the countdown, the top 10, the top 10 hashtag zapapan wakwa yuguda goma. Kama deda kasaba kona sati mkan duba mga abubu nda zama kama kwa anashatan tadoku a elementan tadoku sana. Nkuka mkupa, kwa sangwa dansa abubu wa deka mato kusani wandeva kusani ba. So kuzuna deya gabantela mjan kama deda kasaba deya sati mkan duba mga wakwa yende zasa yeshuguwa chikuma da chenda kuma watansa padang kulenda kugani wakwa yende pasana na akala isike. Watansa sin chanchenta, watansa kuma bus chanchenta. So kuna nabu chanchenta ba, kuleng anamede subayane suggest chanja aiki, kukuma chanja audience, kukuma chanja redi watansa abubu wa. Zai nuna cewa fasincin cancantansa JCE su dawo. Zamu ci wannan satin mafa akwai sabbi kaman guda biyu zuwa uku da suka ketaro cikin wannan shirin fa. Na farko dai zamu ci akwai Not Boy da wani waka ta sake cewa na iya na huta sannan diddai a cikin wannan shirin muna da bidiyon wata DJ AB wannan soyayya. Ita kanta soyayya diddai tana nan a cikin wannan shirin namu na zafafan. Waƙoƙi guda kuma so ku zauna a gaban talabijin lokaci yayi zamu je kan page mu. Naira 24 watan Facebook hashtag zafafan waƙoƙi guda goma inda zamu karanta sakonnin ku da suke kan sannan kuma muka duba muga akwai labarin da zamu iya baku da zamu baku kuma yau muna da wani bako da shi kansa fa ka kamar da muka ce kowane sati za mu duba artist din da suke cikin waɗannan zafafan waƙoƙi guda goma to a ƙarshen shirin mukan dan hukin din shi kansa wani bakon da shi ma waƙar take cika kuma ko kuma wanda zai yi analysis shi kansa watan ya fashin baki akan su kansu videos din da muka buga to yau zamu shafa muna da wani babban bako da kullun kuna ganin waƙoƙin sa cikin wannan shirin amma fa daga cikin garin Lagos din nan agege na ban muku ne kai ku da kanku sai ku canka tukunna wani ne cikin wanda muka je gaba zai shigo cikin wannan shirin da zamu duba mu ga waƙoƙin da muka buga so ku zauna gaban talabijin kada ya komanta dai sunana Aminu Abba Umar aka Enormous G aka The House Rapper aka The House Hip Hop Ambassador aka Abu Muhammad Zain kai
wannan ita ce waƙa ta goma
na iya na huta Ni wa di rap, ni wa di sing, na iya na huta. Maza da mata na kauna ta na iya na huta. Na iya na huta. Na iya na huta. Ni wa di rap, ni wa di sing, na iya na huta. Maza da mata na kauna ta na iya na huta. Na iya na huta. Zuban nake ruwan buta. Chilling together ni da gayu na kullum muna cikin mota. I'm so fresh at the portal light. Jini ni tanana Allah ni gata na mata na kauna na manya da kanana. Kowa na so na North Boy ne babban yaro. Ina chilling da ni da Nicky Son. Muna haka Wawa me, wafela me, Lagos, Canada. Na iya na huta. Na iya na huta. Ni wa di rap, ni wa di sing. Na iya na huta. Maza da mata na kauna ta na iya na huta. Na iya na huta. Na iya na huta. Ni wa di rap, ni wa di sing. Na iya na huta. Maza da mata na kauna ta na iya na huta.
Ni wa umi city girl. Oh adimi yati ye. Sarkin yaki yaki. Zabu basu na maki. Gamu feeling da gan yaki. Sinja da mu ayi duk sun fadi. Ma uita agbada urka me gifte ratata dani da not boy mu basu kala mu basu kudi mar da dala mata sun ganni sun rufe sun ce urka idina ne ade pray day by day ade ade me ka ade my day mu like to my enemies me I no get the enemy what you dey envy me and I go give me energy
na iya na huta. Na iya na huta. Ni wa di rap, ni wa di sing. Na iya na huta. Maza da mata na kauna ta na iya na huta. Na iya na huta. Na iya na huta. Ni wa di rap, ni Uradi sing, na iya, na huta. Maza da mata na kaunata na iya, na huta.
Oh Miami, fly boy, Sadi, oh Miami.
Mahmoud, in your America, oh policy.
Okay, so there, this is the kind of kuzona da gaban television inda ainihin watan wannan shirin namu kenan da ya fara. Ana zababan wakoki guda goma inda ainihin yanzu muka je muka luwata wakata goma inda North Boy ya featuring watan Nigison da wannan wakata su mi suna ice na iya na huta. Su ma fa suna daya daga cikin watan Hausa an yaran nan amma fa an ku lura cikin shi kansa wannan daya da shiga inda yake rap din fadina ganin fa da filantancin fa shi kansa yake rap din ya saka yarbanci saka waye ma kuma kuna ganin yaran zawo ganin cewa fulani ne fa amma watan haifafin Lagos ne Hausa wani su ma dai anan suka taso kuma shi kanshi North Boy in zaku luciya fa dan wajen kaman shekara 1 da ta wuce akwai wani waka sa ta shigo cikin wannan shirin namun zafafan wakoki guda goma to ya ce ba waye fa ya tsaya bane zai ci gaba da yi ne fa kuma duk dai cikin housing din ne watan da ake yi to ina ganin ta ce wannan waka ta goma da muka fara kallo a cikin shirin sau ku zo na dai a gaban television inda za ku kuma je mu kalli watan da number 9 and the number 8 in the top 10 chart
waka 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 tatara
Yo, one song, one dance, got dramatical entrance. So yeah, yeah, kiche te sana butiti na how more than one chance. Sabo de king hatu, mbaki na banu, king hatu, mbaki na banu. Why yo, to, waiting again if I no come party, come shake my body. I can't come and keep myself for this life, I no send nobody. Baby na, baby na, it's only netu. Make it in so in kabeki batakara zuciya ta ta zabe ki zallalabe ki jarumi gare ki in kauda wanda naga yana so ya kware ki kina da kyau sosai ga skin din ki ja kaman kosai baby kina da kyau sosai kika rabu da ni na zama abin tausayi ai waiting again if I no come party come shake my body I can't come and keep myself for this life I no send nobody baby na baby na so ni ne do
Zayn yi ni sa meke girl, ya ya, zayn yi ni sa meke girl, ya ya, zayn
Kansa wannan shirin fa yake ci gaba da watan kawo muku zafafan dama mun ce da zafin sa yake farawa ya kare daddefar da zafin sa mun je mun kalli watan wakata a tara cikin wannan shirin da DJ Abi ya zo muku da wakata sun mai suna watan masoya daddefar nan cikin wannan shirin namu a ana gari wannan satin ita ce ta tara kuma wannan satin ta shigo cikin wannan shirin namu na zafafan na kuke da guda goma sai kuma waka kuma ta a takwas da muka je muka kalli ne Mr. Finest da wannan wakata sun mai suna ya zanyi to shi kansa fa kina ganin cewa wannan wakokin fa kuna ganin fa sun fara shigo muku su fa su ku zo na gaban television inda za mu tafi mu je makar da number 7 and the number 6 in the top 10 chart
waka waka sabakwai sabakwai
bataloci bani bataloci ni bataloci bani bataloci ni bataloci bani bataloci ni bataloci bani bataloci bani bataloci bani bataloci ni bataloci na tumi mutunci na mai wulakanci har da tuzurci ni da kai talauci mi hannu riga tashi bacci ni hanna riga nayi maka sanda nayi maka diga opta dai suna ce min jiga take a look I'm a very very rich nigga every blessed day I'm my money getting bigger ml 50 50 not 90 90 what 80 and now we're getting plenty how come me damage how come good damage yeah we made the cv make your tv manda some do do aziki mo mo talochi no no shout out to force wall tell me something I'm a fit to I go do a double for you hey put the fala fala be me the bana fata ni batalochi bani batalochi ni batalochi Batalochi bani batalochi ni batalochi bani batalochi bani batalochi bani batalochi ni batalochi bani batalochi ni batalochi bani batalochi ni batalochi bani batalochi bani batalochi bani batalochi kudi ke magana magi ya ku dangana iyayya hasada Allah ya hana zani Las Vegas dokan magana agugu da sabuki suna sukana credit card American Express muna kashe billions need a flash friends mofa need a sheep best friends muna sugar Go by reference If I stop work my account no go empty Got you got Sadakar Maserati Atajiri make a tada Bugatti I'm safe Bani Batalochi ML 50 50 not 90 90 what 80 And now we're getting plenty ML 50 50 not 90 90 what 80 And now we're getting plenty Ni Batalochi Bani Batalochi Ni Batalochi Bani Batalochi Ni Batalochi Bani Batalochi Bani Batalochi Bani Batalochi Ni Batalochi Bani Batalochi Batalochi bani batalochi ni batalochi bani batalochi bani batalochi bani batalochi make money make money make money kagani more money more money more money kungani get money yeah try to be somebody more money more money more money more money batalochi bani batalochi ni batalochi bani batalochi ni batalochi bani Batalochi, ni batalochi bani batalochi, ni batalochi bani batalochi, ni batalochi bani batalochi, bani batalochi bani batalochi.
It's gonna be pro.
Be Mary Apoki.
BMA Entertainment.
shida.
La bike zuchi hata. Baby, no go look for no die. So kake pan zaina. Your body hot like a thunder. Baby, oh, baby, oh. Don't leave me, oh, leave me, oh. Keep bunny, oh, bunny, oh. Baby, oh, baby, oh. The girl, she fine, 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 fine. Her body fine. I go catch crane for you, oh. Your body fine. The girl, she fine, 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 fine. Her body fine. I go catch crane for you, oh. Your body fine.
Make you give me make out toast. Bring that booty, come make we throw it. Girl, I wanna fire inside your post. My baby truly, he get that see they do me. Get the spirit on you. Girl, you control me. The thing where you they give me. Girl, I they need a more. All I become for you, my baby, yeah. Giving you love for you, my body, yeah. So you want your call of my body, yeah. Feel me now, wine from feel me tea for me. My body, yeah, my body, yeah. Dance for me, baby girl, you carry on. Oh, you savvy, oh my girl, you savvy, oh, yeah. Give me the love, make a hot baby, oh, oh, oh.
Okay, so mun ji maka ladan wakokin su kansu watan waka ta bakwai da kuma waka ta shida zamu yi cewa waka ta a bakwai da muka ji maka la ita ma sabuwa ce kusan satin ta biyu da shigowa cikin watan Belisco da wani waka ta sa mai suna watan your body bombon Zainab yace amma fa shi a title din sa da ke cewa fa Zainab fa kuma wadansu suna ganin cewa your body bombon din na fa shine ainihin abu amma dai an hada suke fa wanda featuring a singer daya daga cikin watan artist din in Lagos aka yi video din a Germany a Holland nisan nan kuma aka zo aka shoot din sa wannan nan bangaren shi singer kuma a Nigeria inda aka da nake ganin cewa wanda da KG da kuma wani director da yake ture duk da suka hada da suke wannan sai kuma da muka ji muka kalli ainihin wato waka kuma ta a shida da muka ji muka yana da wani sabon bidiyo da shi kansa fa ya sake saka amma dole ne fa waka guda biyu ba suke cikin top 10 fa dole ne sai wani tukunna ta tafi tukunna jama'a sun fara filin din sannan sai din ma ta sake biyowa cikin wani shin domin a cigaba da na chadantar da ku so ku zo na a gaban television inda muka so rabin shi kansa wannan shin da muke cewa zafafa guda 10 mun ba ku guda biyar sora kuma guda biyar amma ku nemi kofin shayin ku fa kuna kallon wannan shirin na zafafan na guda 10 domin ku watsa shayin ku da zafin sa ku kasance kuma kuna da zafi kuma dan kallon shirin zafafan fa ku ji guda 10 zafa din tabbatar da lokaci in muka je muka da zamu je kan page mu na 24 watan Facebook a hashtag zafafan wa ku ji guda 10 inda samu karanta sakonnin ku so da dan ku san cewa fa wannan shirin fa da ku ake sai kuna kallo kuna kasancewa da mu kuna turo sakonnin ku sannan kuna ba da wadansu shawarwari kusan kullum muna san shirin fa da kowa da kowa ne ake sa domin ka gane cewa fa dan ku din ake so ku zauna a gaban television inda zamu dan tafi turbin lokaci zamu ji mu dawo Barka madan dawa daga dan hutarabar lokaci dama muka ce muka je muka dawo zamu je kan page mu wato Nairo 24 Facebook inda zamu karanta sakonnin ku yanzu sakon na farko wanda shi ya fara rubuta mana sakon wato Real Mustafa Abubakar ce daga Abuna Sarki Azrace Salam Nomis G ina mika sakon gaisuwa ta da fatan alkhairi a gare ka muna jin dadin shirye-shiryen ku Allah ya kara basira Allah ya kara daukaka Nairo 24 wassalam baban yaya to mun gode sai kuma Aliyu wa yare ce my man Nomis G Allah ya karo daukaka 100% from Aliyu Yusuf Bindawa create OY Migos to na gode mun gode sai kuma Muhammad Isa yace assalam Nomis G believe you to mun gode sai kuma kyauta waton kudin kwareri jau kai kyauta kudin kwareri do ce kuma Allah ya tabbatar da alkhairi amin amin sai kuma Nas amin yace we are going to visit Adamawa. We got a lot of okay. When are you going to visit Adamawa? We got a lot of artists in Yola. Anayi bamu what anayi bamu ya baba. To anan wurin dai anayi dai zaka ce mu ma kenan za mu yi watan babban yaya. Ko to mun gode mun ji sakon sai kuma Ubaidillah ibn Umar ci assalam Amin Abba Umar aka Enormous G aka House Rapper aka Abu Muhammad Zain da fatan kana lafiya ina maka murnar ƙara shekara watan happy birthday nine naka Dr. Abdullahi daga Mayo Belwa local government Adama State kai kauce aji Alhaji Aro din tafota mu ci to nagode sai kuma Edizi Gold ci assalam Enormous G barka da raka ina maka fata alkhairi daga Lagos sunana Edizi Gold to duk jama'a Lagos din daga Ungota ku kuke Enormous G na muku fata alkhairi kuma mun gode sai kuma Miss Maryam Musa tace assalam Enormous fata alkhairi ga tashar Aro 24 watan koma ina mika sakon gaisuwa ta ga ma'aikatan Aro 24 ni ne Maryam Musa watan daga Kepi Nasarawa wato Maryam Musa daga Kepi Nasarawa state mun gode muna muku fata alkhairi sai kuma it is teams ne wallahi wato assalam Enormous G sunana Sanusi aka it is Ma'azu a gaskiya kana ba mu nishadi muna godiya sosai babban ya to nagode nagode sai kuma Don B Alhaji Enormous G ka huta daga naka Don Alhaji to mun ga sakonka sai kuma King Abu Sadiq ci assalam Enormous G ina fata alkhairi ga ma'aikatan tashar Aro 24 daga King Abu Sadiq to mun gode sai kuma it is M Berry yace babban yaya muna jin dadin top 10 to mun gode sai kuma Sadiq Adamu Rijauce Salam baban Abu Muhammad Zain Allah ya kara daukaka da basira sako daga Sadiq Adamu Rijau wato Niger State sai kuma sako na gaba Kabiru Abdullahi Salam Allah to mun gode sai kuma Isa Mai na takiri cikin mun zauna tsaf muna jiran zafafa goma fa wato kun zauna tsaf kuna jira to gashi nan yanzu dai ana ci gaba da baku zafafan amma Isa Mai United KD ka nemi kofin kafa mai zafi fa na shayi da zaka dinga korawa dan ka kasance da zafin ka dan kallan zafafan wa kuɗi guda goma sai kuma official wato Jaffa Faith ne ci assalam Enormous G muna jin dadin shirin ka na zafafa goma daga Suleiman wato Jaga Faith a garin Jalingo to ba ku mai mun gode sai kuma Adam M Haruna yace babu shirin da nake jin dadin sa a tashar Aro 24 kamar zafafan waƙoƙi guda goma Enormous G Allah ya kara daukaka amin sai kuma Muhammad Aminu MJB wato mun ji burke ne yace fata alkhairi sai kuma Habib Yusuf GWW to gawuna kake nufi koko gogorwan ne ni dai ban gana ba amma dai salam Enormous G ina yi maka fata alkhairi muna tare da ku a kodaushe a tashi lafiya to mun gode to nan dai nake ganin cewa fa zamu dan tafi tare da lokaci saboda mu ci gaba da zuba muku annan ragowan watan zafafan waƙoƙin da suka rage kafin nan kuma in ba muka je maka da zamu sace karanta sakon ku amma dai kada dai fa ku manta fa yau muna da sakuwa cikin baƙuwa cikin wani shirin kuma yayi tattaki tun daga Lagos shi kansa fa gangaro yace bari ya zo a dan tattauna da shi akan waƙoƙin da aka buga da kuma sabon bidiyon sa da shi kansa yake cikin wani shirin namu amma na bar muku ne fa don ku canka wane ne in lokacin yare za ku sani so ku zo na inda zamu je mu da Okay so barkamu dan dawa daga watan daga dan hujarabar lokaci da naje ganin cewa mu je makarantar sakonnin ku nan gaba ma zamu sake zuwa mu je mu dan sake ragewa amma dai izmin ci da ma muka ji muka dawo watan zamu dora ne daga inda muka tsaya da zamu je mu kalli watan number 5 watan under number 4 in the 12 10 chat so kuzona inda zamu je mu dawo
tabiyar
soyayya ta jani ba laifi na ba amshi ba tuna karki manta baba kece nake so san ba zan canza ba ki dube ni kar soyayya ta yi mai illa ga ki yar bara kyakkyawa zan so anti da mama har baba su ma za su so ina so na san ke ma kina so alƙawari na yi da ke ni zan ki kwazo Anisa. In a song, in a song. But you got a song, Zoba Nina Dansa. I'll be sharing key, so yeah, yeah, Zambaki. Mucha magaida umada apanaki. Yumandani zambada sadaki. Barinchiki na kei na sameki.
Shikane miba zaka jiwu ya talauci bugun ciwo kudi shine magani Allah ko zazzabi shi ma kaka bari ya kama ni ka fidda ni cikin takaicin duniya ka kare ni saboda ban da shi mutane na za su yarda ni talauci na bar taren gida mai maka haushi saboda baka da kudi sai masa daga bauchi kana tafiya kana maganganu kamar makwaci rayuwan an soka sai kana da shi my brother hustle duniyan ga komai na da lokaci talauci na sa karkayin jiki uba ya kira dansa baba wasu gidanshe ranan sallah suke cin naman kaza wani ya zo duniya talauci ya barbe da mata share awayenka bari kuka nobody wish to be poor my brother it's all part of life I grind hard never give up everything will be alright my soul na bane saura gindin gota ba a ganya bata suna na ya taba umana na rayuwa ne ya sake min ba aka nike ba kowani aiki na yi libya hadda aiki malaga jinja ka fadi musu
rayuwa bana son damuwa sika kake wata lauci kace mai ya dade a cikin rayuwa rayuwa bana son damuwa karbi wasika kake wata lauci kace mai ya dade a cikin rayuwa
Townsville Entertainment
oje
to waka ta biyar da muka ji muka lawa ta ita ce watan wakan Lilin Baba da wannan waka ta sa ainihin mai suna Rigar So sai kuma inda muka ji muka lawa ta waka ta a hudu a cikin wadashin da Jinja featuring Ibada suka zo muku da wannan waka ta Talauci to in ka tana da cewa mun je mun kalli watan akwai kuɗi guda biyu a cikin da suke ta magana Talauci Bemiyar Yaboki shi ma zo muku da nashi Talaucin da yake magana yace ba shi babu Talauci amma fa anan shi kuma Jinja su suka ce Talaucin fa in yazo kai ya zauna a gaban su su kawai in yazo ya dan yi kwana biyu ko kwana daya tunda dai ba za ka ce wai lalle ba zai zo ba dan irin saboda suna ganin yadda rayuwar take ba amma in yazo kada ya zauna in ya dan yi dan watanni to wadansu fa mutuwa suke sai da ba motsin da za a ja shi sa ba wanda yake fatan ya samu Talauci a duniya kullun addu'a yake ma Allah ya mana tsari da shi kansa domin in babu wannan ƴan canjin fa to fa akwai matsala a cikin sa to kun ga waƙoƙin kiran dan dama da su kansu kusan waka guda biyu da suke magana akan Talauci cin Talauci da sauransu kuma dole ne fa yaki wadannan abubuwan sai kuma inda muka je watan za kuma mu ji muka da number 3 and number 2 a cikin wannan shirin mu muka je muka kalle su muka dawo zamu sake koma ne zamu sake rage sakonnin ku akan page mu so ku zo na inda zamu ce muka kalle da number 3 and number 2 in the top 10 chart
ta uku kenan ku saurara
kidan can kauna na kai marina kai gauro dore in gane kya taro na kai marina kai gauro dore in gane kya taro sore ginnabi ne ya shiga zuciya cuta babba mai sa zaman dune gune bayyana baka game ba hawa baby hawa baby hawa baby dawo dawo hawa baby hawa baby hawa baby dawo dawo
kana duban bakin gatari ko me zaka aikata aboki kai nazari soyayya wata abu ce mai wahala sai tuwa ka bi a sanin sanu ko ka fada cikin damuwa wurin zuciya a kodai yaushe ce ta rayuwa cikin farin ciki ko ka dan babu damuwa
Allah ya kare ga gida sabu inda zaki tare in dai da rai kusa da ni kina nunan kauna aure da ni dake an daura ke ɗan mata soyayya ni dan gata ɗan mata ta ho mu je mu yo karatu tun san da na ganki zuciya ta zautu yarinya ta ho mu je mu yo karatu tun san da na ganki zuciya ta zautu ɗan mata masu kusa
kansa muke ta kallon waɗannan fake cigaba da zuba muku zafafan ba ku yi guda goma don ma muna gaya muku cewa da zafin su yake farawa ya ƙare diddidi zafin su kuma mun ce ba mu da lokacin da za mu ɓata lokaci idan agogo jiwo yake zuciya maza na bugu non stop to mun je muka kalli wata waka ta a uku a cikin wannan shirin da muka je muka yara na watan M Boy MG HS Biggie da wani waka ta su mai suna bana da kowa ta sufa da soyayya su suka duru sai kuma da muka je muka kalli wata waka ta biyu a cikin wannan watan Free Boy Shaba da wani waka ta su mai suna ƴan mata ita ma tana nan dai diddidi cikin wannan shirin namu na zafafan waƙoƙi guda goma kamar da na gaya muku cewa ku ba su ra gaban talabijin fa in kuna kallon zafafan waƙoƙi guda goma kana buƙatar kofin shayinka ne mai zafi inda za ka ƙara kanka zafi don ka kasance kallon shirin zafafan waƙoƙi guda goma su ku zauna inda za mu je fitar da lokaci za mu dawo. Okay, so barkamu dan da daga dan hutarban lokaci da ma muka ce muka ji muka dawo za mu sake dorawa daga inda muka tsaya idan mu rage sakonnin ku da suke kan page mu na 24 a Facebook #zafafan guda goma. Muhammad Malam Binti ce mai dinki unguwar Alheri Zuru ce fatan alheri babban yaya ana yi muna jin dadi fa Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan kasa ta mu amin amin saboda rudu ba ya mana yawa shi kanshi dukan namu da ake takata ko ta ko ina ma shi kansa wannan matashin hankali ne babba ba ma waye na waɗancan ba amma dukan ne da jama'a suke sha na gaba yayyawa fa sai kuma Uwaisu Bello Abubakar ce daga Sokoto Niger ita Islam no miss ji ina mika sakon gaisuwa ta tare da fatan alkhairi a gare ka a gaskiya kana kokari da fatan zaka daure a hakan mu ma za mu ci gaba da yi maka addu'a Allah wa in Allah ya so sako daga Uwaisu Bello Abubakar Angu Asiya daga nan Sokoto to mun gode mun ga sakonka da addu'ar da kai mun nagode amin amin za mu ci gaba da dagiya dama a cikin dagiya muke ai kullun kawai dagiya ki ta rayuwa kanta ba dama dagiya ci bar mu a ce ma irin to a haifo ka a Najeriya kana durowa to ka sa refa tun da in dai ka fara rarrafe to an fara dagiya da kai sai kuma sako ce Abdullahi Babel ce mai Granada ce Allah ya taimaki mai gidano Miss G AK kakkauce Abdullahi Babel mai Granada nada ina mai sanar da al'umma sabon bidiyo na ya kusa fita to Allah ya baka sa'a Allah ya fito da shi lafiya yau mun gode sai kuma sako daga Abdu Daura yace daga Daura Katsina Salam no miss ji ina miƙo sakon gaisuwa da fatan alkhairi a gare ka da ma'aikatan tashar Arab 24 baki ɗaya a gaishe mana da Muhammad Zain to insha Allah yana jinka mun gode sai kuma Real Ibrahim manager ce Assalam Nomizi daga naka Ibrahim manager dake garin Daura garin shugaban kasa ina miƙo sakon gaisuwa ta ga dukkan ma'aikatan Arab 24 a gaskiya fa zafafa yau mun yi mutukar watan sun yi mutukar kyau sosai Allah ya ƙara basira amin amin watan kai daga garin shugaban kasa kuke to muna muku godiya da sauransu da wannan sakonin da kuke da kuma jama'a da suke cikin Daura
amma daga nan fadin ganin fa za mu dan tafi tarbar lokaci ne inda muka je muka dawo za mu je recap mu ga wakokin da muka buga daga 10 har izuwa watan waka ta biyu kafin kuma mu je muka da number 1 in the top 10 chart sai kuma mu jira shi kansa bakon namu inda zai shigo mana cikin wannan shirin so ku zo na kaddai kuma ta kula kallan wannan shirin ne tare da ni Aminu Abu Umar aka Noam G aka the House of Rapper aka the House of Hip Hop Ambassador aka Abu Muhammad Zen kai barka mu danda daga dan hutar ban lokaci kuma da zamu yi cha yanzu mun dawo zamu je maka wakokin da muka buga daga waka ta 10 zuwa waka ta 2 wata mun je muka waka ta 10 in the north boy featuring watan legison suka zo muku da na iya na huta sai kuma waka ta 3 GAB musuya bana da kama sai kuma waka ta 8 in the ainihin Mr. Finest zai zo muku da ya zanyi sai waka ta 7 inda Bimeri Aboki yazo muku da bani batalauci batalauci bani batalauci ni batalauci bani sai waka ta 6 da Bella Cisco featuring singer suka zo muku da Yebodi Bonbon sai kuma waka ta Dalilin Baba yazo muku da Rigar So waka ta 4 kuma Jinja featuring Ibada Talauci talauci kace mai ya gade sai kuma waka ta 3 a cikin rashin watan Embo MG HS Biggie da waka su misna bani da ku bayaji bai gani gashi ni na gani sai kuma Freebo inda yazo muku da waka ta 2 tazo muku da wannan waka ta su misna Emmanuel so yayya okay to kai barkamu dan dawa daga dan hutar ban lokaci inda muka zo kafin mu je muka lada number 1 in the top 10 chart zan kira shi kansa bakon da yake cikin rashin wata Bimeri Aboki ya kamata ka dan bar shine nan da kake kora fa ka dan fito don tukuna sau da su kansu masu kallon su dan dada watan kiyayewa da ciwa kan nan
fa ya zai na bar shine a ciki yanda program yake da zafi haka shine ma yake da zafi
eh kai ma mai zafin ne kai ma suka kora dan ka cigaba da kasance kai ma da zafin naka kenan ko ba ka bane yau wato Bimeri Aboki da zamu iya cewa dai kusan ɗan watannin baya kai kanka watan Olazon Mima ka gane ta shigo cikin nan ta dinga duka har ta je wani ta fita tana fita kuma baka bar mutane ba kai sai kace bani batalauci bani batalauci
bamu batalauci bamu batalauci insha Allah
to zai cewa ka gane anan me kake gani ko kuma zaka ce a game da irin cigaban da ake samu da videos din da ka kalla su kansu na waɗannan guda 10 kafin mu je mu kalli number 1 na san me zaka yi magana ba
gaskiya akwai cigaba sosai a wannan zafafa 10 saboda in na tuna da 30 hour ne 30 seconds 30 minutes ne zafafa 30 minutes to yanzu ma 1 hour din yayi wa zafafa kadan
gaskiya
kawai dai ana ma ne
eh ashe baka manta ba
to shi yasa to na akwai cigaba sosai kuma kamar yanda kake fadakar da mutane cewa kai aiki mai kyau let the work speak
yeah for you
so idan kai aiki mai kyau to dole ne ka tsinci kanka a zafafa
ke dole zaka tsinci kanka
saboda ba wasa in da wasa ake ba za ka yi wannan matsayi
gaskiya
kai ma ya kamata
a ce eh da sauran su ya kake ganin ya su wadannan yan agegen suke filin din
kasan ka san agege boys eh mutanen hustle ne
kullum fa in suka tsaya ana kallon top 10 fa hadda mutumin ka fa officer ma fa
sai
ka ji ko eh su officer su commander an kira ne fa ya ni fa ba mu ga fa video mu fa a cikin nan ba amma da sun ga Bimeri sai su daina ma magana
kawai sai ka ga an cita ya an je solo kai
an je solo da sauran su to ya responding area ka
alhamdulillah ba agege ba kawai zan yi na ce duniya
gaskiya
na tafi kasan waje ina daura hoto na a social media masu kallon zafafa a ka shigo a je Dubai an yi ma haka mutanen da ban sani ba na je Saudi a na je Ethiopia a je South Africa
duka
ina post za a ce a kana gari kuma ta dalilin zafafa
goma sai
kaga mutane an zo masauki na muna kallon kaya wannan to mu ba abin da za mu ce sai godiya Allah ya sa fa haka
to ba da mu thank you very much za mu je mu kallon number 1 in the top 10 chart ku sona gaban television in za mu je mu
tace ta daya a wannan satin the number 1 the number 1 the number 1 honestly the common as well
allege she know I make her holy yo every time she tell me sorry yo don't come in at na wani akore o shama na tarani the lokacin ka na wani haka ni ma lokacin na na tane ooh yeah baby sabakin a baya kaki da hankali sannan akwai biyayya tell me tell me who on you baby I swear my baby for me you be number one azuziyata baby yanzu ke ce jagaban ko a cikin dubu ke nake gani a gaban kyawun diri da sura wale hadiza gabon I'm gonna sing for you like your Ricardo Ban saboda kina da kyau halinki yana da kyau ku kalle ta da kyau inama inama atena nuna wanake so amina aure inama inama abani dama daga yau zuwa gobe na turo inama inama naga muni da ke muna murna da aure inama inama na zama ango ke kuma amarya na yi fudda shiga in my coco kuna hausa madomin kizana sokko kinti na ranar da na haɗi da keko kina ta dariya kin saka anko assalamu alaikum na ce miki ko kamar da ke da ita ko na muku hoto ko
okay so mun je wato mun dawo mun je mun kalli wato waka ta a dai a cikin wannan shirin da muka je muka kalli ainihin wato tasi tike da wannan waka ta sa wato mai suna inama wanda nake ganin cewa wato Umar MB shi kansa ya directing wannan video ne daga cikin wadanda suke kokari kenan a rauchin Najeriya to Bimeri me za ka sanar da masoyanka dan akwai abu guda din da ni ma kai na sha karanta musu shi akwai aiki da na san yake gaba da zai duro wanda aka an hada aiki nan da zafi shi kanshi Dani B ya fitar da wani abu ka gani
music producer ba
eh wato me zafi a cikin gurin amma me za ka ce da su wani albishir zamu ba su
kun gani me yaro kodan akwai su ba riya kun gani to kai ka bince ni ana sallah ba a magana ake cewa to kawai
yanzu
kada mu cika baki da akwai mukyali su za su ji kawai
amma dai a ga musu cewa waka tana nan video very soon
video da audio za mu drop at the same time insha Allah kun gane ya kuma sunan wakan kun gane ya kun muka kalla shi ne za ku gane
sunan za su gane amma dan ba su bas din na mana
eh kilo shele gogo my g Bimeri aboki da no miss g
to shikenan anan dai nake ganin wata muka zo karshen shi kansa a wannan shirin amma to fans din ka mana kadan taba su mana
ku ci gaba da bin my Instagram duk wani platform da kuka sani akwai wakokin mu ku je ku ci gaba da download support inda kuke ba mu ku ci gaba da ba mu saboda idan babu ku babu mu muna godiya peace out yaro ku ne Bimeri aboki yake dan arewa Lagos yeah
to anan muka zo karshen shi kansa wannan shirin namu sai kuma sati na gaba ne zamu saki hada da ku cikin wani sabon shirin kada ku manta da jama'ar da suka tayi wannan aikin ya zo gare ku irin su mutun yan bako irin su Eli Yakubu Ismail AKA BK Ultra irin su Bala Old Muri da kuma irin su AKA Shams Nelly da kuma Rabiu Emara da shi kansa aka ta shi kansa wannan shirin yanzu gare ku ni Amina Abu Umar AKA Enormous G AKA The House of Rapper AKA Lasa Hip Hop Ambassador AKA kai
AKA Boss da kansa
kai kau che
naga na tana ku baby aya kina da kaya kina da kyau in kika saba kin a baya baki da hankali sannan akwai biyayya tell me tell me who on you baby saboda kina da kyau eh halinki yana da kyau kyau halinki yana da kyau saboda kina da kyau halinki yana da kyau ku kalle ta da kyau halinki yana da kyau inama inama atena nuna wanake so amina aure inama inama abani dama daga yau zuwa gobe na turo inama inama naga muni da